wanda yau 10 ga watan Jumadul Ula hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda kuma ya dace da 15 ga watan 12 miladiya 2021 muna cikin littafin Qawda Alfiyatu bin Malik afwan na Shatibiyya muna babu alhamzul mufrad babu alhamzul mufrad wato ma'ana babi da yake magana akan alhamza wacce take tilo guda daya to shine abinda wannan abin zai mana magana ma'azira kuntum mazkuman wa zukamu halifi da'iman nasarullah salama amin saboda haka in ba manta ba rana ita yau mun yi baiti na 1 na 2 na 3 na 4 na 5 mun yi na 6 ko na 6 za mu tashi idan ba ku manta mun fadi cewa wayannan alhamzoji tan wato istisna'i ne da yace mana wa yubdalu lisusi kullu musakkanin min alhamzi inda ya tsaya anan za mu dauka duk wata alhamza daurariya to malan susi zai yi mata ibdali to amma sai togace mana yake ce mana ghayra majzumin ko ghayra majzumin amma banda wacce ta kasance mai jazama uhmila wadda wani ayi ihmalin ta ma'ana yadda kowa yake karantawa kai yake karantawa ma'ana duk alhamza ta zamo sukunin ta alamatul jazmi ne susi ba zai mata ibdali ba wannan kunga shine abun farko muka kawo ta su wannan sha 60 zuwa karshe to sai kuma muka kawo wahayye da kuma anbihum da nabbi wanda suke su kuma guda hudu wannan su kuma sukunin su alamatul bina ne wanda kenan ashe duk sukuni da ya zamo alamatul bina to shi ma imamu susi ba zai wato ainihin ibdalin wannan alhamza ba ya fada mana wayannan kalmomi da ya jero da wahayi lana da anbihum da nabbi su hudu da kuma arje ma'an wanda suke gaba daya da na araf da kuma na abin nan shu'ara ko to da kuma iqra guda uku da ta cikin isra da guda biyu ta cikin suratul alaq wannan duk me ya sanya aka yi masu abin nan me yasa aka yi masu sukuni alama sai ta bina mun gane ko to sai yake cewa wa tu'wi akhaffu bi hamzihi hali nawa muka yi mun yi halin jazama mun yi hali na bina sai hali na uku to daga cikin dalilin da imamu susi yake yin ibdalin alhamza shine talbut takhfif akwai alhamza da zaka ga cewa ka iya ibdalin ta ka kuma iya daure ta to amma daurin yafi sauki a baki sama da kace kai mata ibdali shine sai yace maka wa tu'wihi akhaffu bi hamzihi wa fasilatihi allati tu'wihi yanzu inda zaka ce tu'wihi in kai ibdalin wannan alhamza sakin ta zama wawu ka samu mai wawu sakini sai kuma gawo mutaharriki mai ka'ida idgami to ni na tabbatar tu'wihi yafi sauki da tu'wihi wa tu'wi ilayka man tasha inda zaka ibdalin alhamzan nan wawu za ta zama kuma sakini to ga wani wawu wanda yake mutaharriki kaga zaka ce wa tuwi ilaika yafi nauyi a harshe samar idan an kwatanta da cewa daurin alhamza zai kenan wannan shine hali na uku qalbu takhfif to sai yake cewa wari'yan bi tarkil hamzi yushbihu limtila asanu asafan wari'ya to wannan ri'ya shine Hausa soro ake cewa magana shine abin da ido zai gani asanu asafan su suka fi kyawo ga kayan daki wari'ya da kuma magana ma'ana duk abin da ido zai gani ya ga kyawansa ana maganan wa'anda Allah ya halakar daga cikin kafirai to dukiyarsu da gwangwajewarsu ta fita mushrikan Qurayshawa da suke musun abinda Manzo Alaihi Salam ya zo da shi, ma'ana in duniya ce wancan sun fi su morewa. To kaga anan ri'iya inda za a yi ibdali, me za a mai da ita ya sakina, kuma dole a shigar ita a cikin ya mutarika sai ya zama riya. Riya to nan abinda yasa Imam Susi ya zama ya karanta ta da sukuninta domin kada a samu wahami wace ma'anar ake nufi. Ri'iya magana kenan abinda za ka gani. Ar-riyu shi kuma shine al-imtila'u bilma, shi yasa suke maka wariyan bitarkil hamzi. Karanta ri'iya ba da alhamza ba, yushbihu limtila, yayi kama da cika ciki da ruwa, domin ar-riyu shine abin nan. Ai kun ga shi yasa ruwa ma ba Hausa bane, domin daga rawayar tawi sai muka ce ruwa. To kaga kenan, ashe nan dalilin da yasa ba ai ibdali ba, domin idan da wani zai ji wanda bai san Qur'ani ba aka ce wariya, to zai dauka cewa asanu asasan, wato sun fi kyawo ga kayan daki, wariyan kuma sun fi tuka cikin su da ruwa, tare da cewa zai iya daukan waccan maganar a dauka ta ibdali, domin daga cikin kari ai kaga ai kalu ne ya karanta da ibdalin, har kalu ne ya karanta da ina ji Ibn Zakwan shi ma haka ya karanta wariya, haka so karanta. To kenan yanzu hali na hudu shine bambance wani abunda yuhim ma'anan akhar, zai iya bada wahamin wata ma'ana ta daban. Hali na nauke nan na hudu wato abunda wato iham ma'anan akhar, wato ya bada wahamin wata ma'ana ta daban. Yawwa, amma da an ce wa ri'iya ba wata fuska da zai dauka face magana abinda za a gani. To sai yace wa muqsadatun awsatu yushbihu, muqsada muna da guda biyu na cikin suratul balad da kuma suratul humaza. Muqsada, to ita wannan muqsada akwai sabanin lugawiyyun, daga ina ne aka yi ishtiqaqin wannan, shi yasa shi maka muqsadatun awsatu yushbihu. Wato idan aka ce musada, to yayi kama da awsada yusidu, ma'ana wanda mahmuzul fa ne, kaga abin da ka afwan wanda wawun abin nan menene na'am awsada, wato yayi kama da awsada. Akwai awsada akwai asada, shine abin da ke so in ce. In ka ce asada kaga ya zama a asada, tunda kaida sai idan alhamza guda biyu suka hadu ta farko mutaharrika, ta biyu sake da za a yi ibdalin ta alajin sai harkati ma qablaha. To akwai awsada yusidu, akwai asada yusidu, to shine sai ke ce maka wa muqsadatun awsatu yushbihu. Idan aka ce musada, to tayi kama da awsada, ma'ana wanda asalin sa wawi ne, asalin sa waw shine fa'ul kalima, sabanin wancan kuma asada kaga alhamza ita ce fa'ul kalima, domin a asada kaman ka ce af'ala. Mun gane wannan? To abinda shura suka ce shi Abu Abdul Al-Basri a gunsa mu'sadatun innan guda biyu mushtaqqa ce min asada yusidu, ma'ana wanda take mahmuzul fa, wannan haka yake gun Abu Amr, kuma ta'rifuna huwa man huwa. Abu Amr a cikin qura'un nan gabaki dai babu wanda wato yuta jazab min kulli janib kaman shi, lugawiyun suna cewa nasu ne, qurra suna cewa nasu ne, muhaddithun suna cewa nasu ne, in ka zo gun malaman hadisi siqatun sabtun, dama ba sai na faɗa ba komai a wajen malaman qira'a ba, in ka zo wajen malaman luga la yujara wala yubara. To saboda haka kenan ra'ayin sa dole makabul ne. To shi a wajen sa muqsada asalin ta mahmuzul fa'isi, to in aka ce musada wani zai yi zaton asali daga ausadi usud ne, to kenan me yasa imamu susi anan bai yi ibdali ba, yace musada, tare da cewa imamu qalun haka yake karanta musada, haka yake karantawa. To amma imamu susi zai ce musada, wanda ya saba ma wancan asali nasa, wa yubdal susi kullu musakkar min hamzi maddan. To sai suka ce anan domin kauce wa cakudar lugogi guda biyu, wato firaran min ikhtilatil lughataini, domin kauce wa luga guda da cakuduwar luga biyu. Yanzu lokacin da mutum yace innaha alaihim musada, to wannan zaka ce ya tamil an yakuna asluhu aw sad yusidu, wa yatamil an yakuna asl an yakuna abinna aslahu aw sad yusidu. To amma in aka ce musada kawai an san cewa asalin sa mahmuzul fa'ile, ba wanda yake wawi ba. Mun fahimci wannan ko? Kenan abubuwa guda nawa? Kusan guda biyar. To kamar yadda na faɗa mana, wannan ba wai ya nuna cewa wani ikhtira'i ne wanda yake kawai abin nan litashahi ba, abadan. Mun faɗa cewa wannan talammusul hikam ne, ko talammusul makharij, ko abin da ya kama da haka. Wa illa haka ne ya nakalto a wajen maliminsa, al-qira'atu sunnatun muttaba'a. Yawwa, ita qira'a sunna ce muttaba'a, ba wani wanda kawai zai ce ai kawai ya dace ai kaza ai kaza. Yawwa, kwarai da gaske, ina fata mun gane. To sai yake cewa wa barikum bil hazi hal bil hamzi hal sukunihi, sai yake cewa barikum, shi barikum na cikin suratul baqara, zalikum khairu lakum inda bari'ikum, bari'ikum sai kita wa bari'ikum bil hamzi hala sukunihi. Me yasa yace maka hala sukunihi? Dan ya nuna maka cewa malam Abu Amr ya karanta ne da sukuni, sai yace maka hala sukunihi, wato ana karanta shi bari'ikum, bari'ikum. To Imam Susi a ka'idar sa da sai ce barikum, barikum, ya zama ya ibdali. To sai yake cewa kenan shi ma yana daga cikin abinda al-Imam Susi ya togace ba ya yi masa ibdali, zai karanta barikum kaman yanda saura suka karanta. Yawwa, sai yace menene wa qala ibn galbun biya in tabaddala. Imam Tahir ibn galbun shi kuma yana da wani wajahi cewa a iya karantawa da ya barikum, amma shurra sun ce wannan wajahun marjuh, wajahi ne marjuhi, duk da cewa an nakalto shi din, to amma dai gaskiya marjuhi ne. Ina fata mun gane. To sai ce wa walahu fi bi'irin wa fi bi'sa warshuhum, wannan wa walahu dhamirin yana kuma zuwa gawa al-Imam Susi, fi bi'irin wa fi bi'sa warshuhum, wato a cikin birin mu'attalatin da kuma bisa, duk inda zuwa cikin al-Qur'ani, mujarrada ko kuma makaruna bil fa fa bi'sa, ko makaruna bil waw wa bi'sa, ko da abinnan labisa falabisa, duk inda suke. Me yasa anan yayi nasi akan su? Saboda can baya mun faɗi cewa shi Imam Warshu fa'ul kalima ce yake yi wa ibdali, ko inda yake cewa idza sakara fa'an min fi'li hamzatun fa warshun yuriha harfa maddin, kaga fa'ul kalima. To nan kuma in muka duba bi'irin da bi'sa, ainul kalima ce, domin bi'rin fi'lin, bi'sa fi'la, ashe kenan wani alhamzan ainul kalima ce, ba fa'ul kalima ba. To kenan dole ya maka nassi akan su, dan bai maka nassi ba zaka dauka cewa Imam Warshu wato ainifin daure shi ma zai ce bi'sa, domin ba fa'ul kalima bace ba. To sai ya ce wa walahu, yayi mu Imam Susi muwalati fi bi'irin zai ce wa birin mu'attalatin wa fi bi'sa zai ce bi'sa sharab warshuhum shine warshun qari'ai sai ce wa fi dhi'bi warshun wal kisa'i fa abdala sannan a kalma ta adh-dhi'bu an samu qari wato an samu qarin masu goyen baya imamul kisa'i da shi da malam warshu sun mara ma imamu susi baya muna da kalba ta adhib guda uku a cikin surati yusuf akhafu an yakulahu adhibu sai kuma la in akalahu adhibu fa akalahu adhibu kenan duk su za su ce adhibu ba adhibu ba kenan malam susi da malam warshu da malam kisa'i da za su karanta adhibu adhibu abin mun saba mun san dai adhibu kirkeci kenan da yawa akwai wanda suke fassara shi da kura kuskure ne adhabu shine ke abin nan shine kura kuma kun ga adhibu haramun ne cin naman sa amma ita kura hadisin Tirmidhi ya halatta a ci naman ta ita an togace ta daga zawatul anyab an togace kura ita ya halatta a ci naman ta kerkeci wato yayi kama da dila yayi kama da dila to amma kuma yafi dila tsawon baki kuma shi al'ada kerkeci duk inda za ka shi a tawaga yake tafiya mugu ne a tawaga wato matsiya tsirin kerkeci Allah kiyaye za ka yi tausayi shi wato cikin iko Allah za ka ga zaki ba magana dai da muke kenan ba zaki wato yadda aka ce sarkin jeji akwai dattaku domin zaki in ya kama dabba sai ya yanka mai yankan ya rike wuyan sai ya ji ta mutu sannan ya ci ba za ka taba ga zaki duk yin wanda yake ji yana wasgar dabba da rai zaki baya wannan ai shi babba ne sai ya cije wuyan ya tabbatar ta mutu burus to ya yanka kenan shi ko kirkete za ga ya biyo tana tafiya an wasganan yan hanji a waje ya kama hantsa ya cire kai madiyaci ne kirkeci Allah kiyaye to ala kulli halin wannan dai shine abin nan saboda haka kenan zib guda uku da malam warshu da malam kisa'i sun yi wa malam susi muwafaqa sun karanta azibu sai ce wa fi lu'in fil urfi wan nukri shu'batun wato kalma ta al-lu'lu'u wata zuwa cikin alqur'ani fil urfi wanda yake almu'arraf yukhraju minhuma lulu'u yukhraju minhuma lulu'u kaga malam susi zai ce lulu'u don ana magana alhamza ta farko sakina banda ta biyu to shi malam shu'ba yayi masa muwafaqa fil urfi wan nukri da kuma wanda yake munakkar wa lu'a zai ce wa lulu'a kannahum lu'lu'um maknun lu'lu'um maknun mun gane ko saboda haka kenan da malam susi da malam shuba su suke ibdalin wannan alhamza sakina amma sauran qari'ai ba su yi musu muwafaqa ba sai dai imam hamza wanda shi kuma zamu zo kansa idan aka yi waqafi sai ce wa ya litkum duri wal ibdal yujtala ya litkum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum sai ce wa ya litkum duri al-imam duri ya karanta yalitkum da alhamza min alata yalitu to aduri ya karanta da alhamza to da yace wa ya litkum duri duri ya karanta da alhamza sakina kaga in ka ji wannan ba sai an faɗa maka ya susi zai yi ba sai ce walibdalu yujtala ibdali kuma shine malam yujtala malam yujtala shine malam susi malam susi ibdali kake yi ko la ya litkum la ya litkum mun gane ko to ya litkum to ai dama alhamza ce mai da harful mad ya litkum duri zai ce ya litkum saura ya litkum sai ce wa warshun liyalla wan nasi'u biya'ihi wa adgama fi ya'in nasi'i fa faqala yace wa warshin shi malam warshu li Allah kalman li Allah guda uku ko ta al-baqara da ta nisa da ta hadid wan nasi'u innaman nasi'u wannan kalmomi guda biyu biya ihya karanta da yawo zai ce li Allah innaman nasi'u sai ce wa adgama fi ya in nasi'i kaga nasi'u to yanzu wannan ya ce sakina alhamza an mai da ita ya mutaharrika to yanzu an samu iltiqa'u sakinai ne afwan an samu iltiqa'in abin da sakin mutaharrik ka'ida shine dole ai idgamin wannan sakin a cikin mutaharrika innaman nasiyyu an nasiyyu shi yasa yake ce maka wa adgama fi ya in nasi'a nasi'i sai ya shigar a cikin ya ta an nasi'i ce innaman nasiyyu fa zaqqala saboda haka sai ya zamo tayi nauyi aka yi mata shadda to sai yake cewa wa id wa ibdalu ukhral hamzatayn likullihim shura sun ta ce ku ce cewa wannan kalmar ya kamata a ce shi malam Shatibi rahimahullahu ta'ala ya kawo ta can babul hamzatayn min kalimatin can ya kamata a ce ya kawo ta to domin wannan hamzatayn ne min kalimatin to amma dai ya kawo ta sai ya ce wa ibdalu ukhra wannan ukhra shine al-akhira wa ibdalu ukhra hamzatayn likullihim ibdalin al-hamza ta biyu wannan ga dukkan qari'ai ne ma'ana duk inda al-hamza biyu ta hadu ta farko mutaharrika ta biyu sakina to za a yi ibdalin ta biyun nan alajin sai harakati ma qablaha idan ma qablaha makasur ne ai mata ibdali ta zama ya idan ma qablaha mafutuh ne ai mata ibdali ta zama alif in madhmum ne ai mata ibdali ta zama wawun sai kita amma fa idza sakanat in ta zama sakina azmun wannan azmun din khabar ne wato ibdalu shine mubtada azmun shine khabar din sa kenan wannan ibdali azmun ma'ana ya tahattam wajibi ne sai yace ka adama kaman adam asalin sa adamu sai yace uhila anan saboda ya harara rahimahullahu ta'ala duk qur'ani babu wasu alhamza guda biyu a wannan jinsin da suka hadu kuma ya zamo cewa karshen wannan kalma lami ne shi kuma manzuma salamiya ce ina ba da ka ba zai iya cewa ka adama uhiya kaga uhiya uhiya ne amma sai ka ce uhiya to amma wannan sai ce uhila wannan suka ce wato ya hararo ta kalma ce idan aka ce in kamar idan an ba wani mutum wani matsayi ce fulanun uhila hadha almansib wato an cancantar da wani akan wannan matsayin ma'ana ta'ahala lahu ya cancanci wannan uhila an cancantar da shi ma'ana kenan uhila kaga irin su uzina irin su utina anan bai kawo makasuriya ba ta farko domin wannan biyu za su haska maka kaman imana kaga imana ne za a ce imana ko ko da ma a ce alhamza abin nan hamzatul wasli iti iti kaga za ka ce iti in ka fara da wannan din tunda alhamza ne guda biyu dole ita duk da ce ita ma ta farkon saki na ce dai za a yi mata kasara domin a isti'ana ita zuwa ga wannan to amma dai idan ka tashi dole ka ce iti itu ne bil munasaba akwai wanda zaka ga suna daukan karatu a mushaf sai kaji sun ce fis samawat itu ne da kaji mutum ya ce itu ne ka san baya da malami da kai dauka ko kuma shi da malamin ba ufa talibul matsalo mana shi ma malamin a titi ya dauka tunda ana irin wannan kwabar Allah ya kyauta kaga dole dai a ce itu ne in za ka wuce shi ne alasabi riwayatika kana karatu da riwayar susi ko warsh ko kuma abu ja'far fis samawati tuni yawa in kuma kana karatu da riwayar saura fis samawati tuni to wannan a gurguje shi ne wannan duk basu da wahala shi yasa muka ƙara sababin tunda amfila ne sananu malai haya ko da wannan muka gama bayani akan alhamzul mufarad wanda insha Allah ta'ala dai tafiya tana ta tahowa ni dai kamar yana fada ina ta fatan rumuz su dinga haddatuwa suna fahimtuwa wannan abubuwan ku yi wa kargin da su ku bibiye su ku haddace su ku kiyaye su ba zai qira'atu ba za ta taba yiwa ba sai ka haddace abubuwa ka fahimce su domin yanzu da mun gama usul zamu shiga farsh to muna shiga farsh zamu fara karatu to kaga ba zai yiwu ka karanto da su sai ba sai ka san ka'idodin sa ba zai ga da wani sai ka san ka'idodin sa muna fata Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar abinda muke daidai muna roƙon Allah shi ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskure ga da mu daidai din